Matsalar rashin tsaro a Najeriya, musamman a yankin Arewa, tana ci gaba da hana jama'a bacci da ido biyu cikin natsuwa ko kuma doguwar tafiya akan manyan hanyoyin kasar saboda rashin tabbas ga tsaron rayuka da dukiyoyinsu sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. Ko a Laraba ta wannan mako, 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke yankin Sabon Birni da ke gabascin Sokoto, waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Sa'idu Ibrahim Neno, ɗan majalisar dokoki ne mai wakiltar yankin Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, ya ce ko kafin hare-haren na wannan mako, 'yan bindiga sun kai farmaki a garuruwa da dama a 'yan kwanakin baya.
Ungwalallin nan da ƙarfe 3:30 zuwa 4 da suka shiga, inda suka ƙona motoci guda biyu. Mota guda ta mobile ce, mota guda kuma ta sojoji ce, suka kai sojoji guda biyu, sannan kuma suka raunata guda biyar kuma sojojin, sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya. Sun shiga kwaran gamba, sun kashe mutum uku, sun shiga tsamaye, sun ɗauke dabbobi, sun shiga masawa, sun kashe mai gari, sun shiga garin malamai. Sun kashe mutum biyu.
Duk da cewa akwai jami'an soji da 'yan sandan kwata da tarzoma a yankin, amma yanayin yadda suke karɓar umarni kafin yin aiki yana mummunan tasiri ga shawukan matsalar, saɓanin yadda jama'ar yankin ke gani ga makwabtansu da ke jamhuriyar Nijar, a cewar wani mazaunin yankin Abdullahi Tsamaye.
Sufurfe na gidan Runji, ciyaman ɗinsu, ya ce mana shi da an ce ga bandit sun shiga ba a minti biyar da ya buga ba sojoji da sun tayi. Saɓanin mu na Najeriya, gwamna bai da wannan fa. Sai a ce sai an faɗa ma Garrison. Kai ha Ankara an halaka mutane. Gangara, zan ba da misali da gangara. Gangara ga wanda cikin garin gangara. Sojoji na a bakin gulbin gangara sun kai ta halabi halba sun kai ta kobi har sun kai ta. Sojoji na sun haɗu a ba su umarni su shiga ba. To me an hana zuwan su?
Akan hakan ne ma dan majalisar dokokin Sa'idu Neno yake ganin cewa
gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya duk masu lahina mu a wajen mu. Ita gwamnatin tarayya in tana son lalura ga ta kare, sai ta kira gwamnan jiha, ta kira shugaban sojoji na wannan na jiha, ta kira kuma shugaban 'yan sandan da wannan na jiha, ta ce daga yau na amince gwamnan jiha ya ba sojojin jiha ta umarni ko dama jiha ta zauna lafiya.
To ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan kiran na abaiwa gwamnoni ikon bayar da umarni ga jami'an tsaro? Detective Awal Baladir mai iya yana ganin cewa
zai kawo sauki, zai taimaka wa jami'an tsaron su kansu wajen gudanar da aikinsu, za su samu ƙarfi da gatsashi kuma za su samu damar mai da martani a kowane lokaci. Sai dai kawai abinda matsalar wannan abinda take faruwa shine shugabannin suna amfani da damar su don su tsugunawa ko dai abokan adawa ko kuma wani daban.
Matsalar rashin tsaro da yana ci gaba da gurgunta al'amura a Najeriya, musamman a yankin Arewa, yankin da ke fama da nashi matsaloli na kansa ko bayan matsalar ta rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.